أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yau Juma'a 30 da watan Muharram shekara ta 1447 Hijiriya, wanda ya dace da 25 da watan 7 shekara ta 2025 Miladiya. Zan ci gaba da karatun littafin mai tarin albarka Al-Jami'u Sahih, Sahih al-Bukhari na Al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Wannan shine darasin mu na 191. Na 191 zan mu tashi mana cikin Kitabul Janaiz, kitabu mai bayani akan janaiza, abin da ya shafi janaiza. Cikin shi zan mu tashi babe na 56. Al-Imam al-Bukhari rahmatullahi ta'ala alayhi yake cewa babu sunnati salati ala al-janaza, baban da ke bayanin sunnar sallah akan janaiza, sunnar sallah akan janaiza. Wa qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, annabi sallallahu alayhi wa sallam yake cewa man salla ala al-janaza, wanda yayi sallah ga janaiza. Sallu ala sahibikum, yana nufin dai an kira sallar janaiza da matsayi da as-salatu. Sallu ala al-janaza, man salla ala al-janaza, shi ya kasa ya kawo hadisin mu'allaq. Sallu ala sahibikum, salatu salatul janaza yake nufi, gashi ya kira ta da sallah. Wa qala, dai annabi yake cewa sallu ala najashi, ku yi sallah ga najashi. Yace sammaha salatan, duka wannan annabi ya kira ta da sallah, ita sallar gawa. Laysa fiha ruku'un wala sujud, Bukhari yace cikin ta babu ruku'u, babu sujada. Wala yutakallamu fiha, ba a magana a cikin ta. Wa fiha takbirun wa taslim, cikin ta kuma akwai kabara, akwai sallamewa. Wa kana ibn Umar la yusalli illa tahiran, ibn Umar ya kasance bai sallar gawa sai da tsarki, sai da arwalla. Wala yusalli inda tulu'i shamsu wala ghurubi, bai sallar janaiza lokacin fitowar rana da fadawarta. Wa yarfa'u yadayhi, kuma yana daga hannuwan shi. Wa qala al-Hasan, Hasan yake cewa shine Hasan al-Basri. Adraktu an-nasa, na halarci mutane, na riski mutane. Wa ahaqquhum, ya'ni bi salati, wanda ya cancanta da sallah ala janaizihim, ga janaizar su. Marra dahu li fara'idihim, wanda suka yarda mishi ga sallolin shi na farilla. Ma'ana liman kin da suka yarda ya musu sallolin farilla, ya jagorance su, to sallar janaiza ma shi yake musu. Wa iza ahadasa yawmal idi, au inda janaza ya dulubul ma, yace idan mutun yayi hadasi, yayi kari, har wallahi shi ta kare ranar idi ko a wajen janaiza, ya dulubul ma, ya nemi ruwa, wala ya tayammam, ba zai yi tayammama ba. Wa izan taha ila janaza, idan ya tsaya zuwa ga sallar janaiza, wa hum yusalluna, suna sallah ta, nin an riga an fara, ya dulubul ma ahum bi takbiratin, ya shiga tare da su da kabbara guda. Wa qala ibn al-Musayyib, Sa'ir ibn al-Musayyib yake cewa yukabbiru bil-layl wan-nahari, zai yi kabbara dare da rana cikin sallar janaiza. Wa safar wal-hadr, da zaman gida da bulaguro, arba'an, kabbara guda hudu. Wa qala Anas, Anas yake cewa da Malik radiyallahu anhu, at-takbiratul wahida istiftahu as-salah, kabbara guda mabudin sallah ne, ma'ana ta farko zai ta kasance ita ma kabbara harama ce a gare ta. Wa qala, yake cewa wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan, kada kai sallah ga wani wanda ya mutu a cikin su munafikai har abada. Wa fihi sufufun wa imam, cikin ta akwai sahu kuma akwai liman. Duka wannan al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala ka mana hadisai muallaqai, wanda a cikin Bukharin ya kawo su da sanadin su, gurin tikrari kawai sai kawo su ga su can guda uku a matsayin muallaqai. Sauran maganganu kuma abin da ya shafi sallar janaiza ne, da sanar da mu game da sunna ta sallar janaiza, kahin ya kai ga koro mana hadisai. Bai cika irin wannan ba rahimahullahu ta'ala, abin da ya kasance ya bude babe, ya kawo maganganun shi ko asar, sai kadan ne ake samu wannan cikin Sahih al-Bukhari. Hadisi na 1322, al-Imam al-Bukhari ke cewa haddathana Sulaiman ibn Harb, haddathana Shu'ba an al-Shaybani an al-Sha'bi qala akhbarani man marra ma'a nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam, yace ya bani labari wanda ya wuce tare da annabinku sallallahu alaihi wasallam, ala kabrin mambuzin, akan wani kabari mambuz wanda aka yi abun nan kin shi, wanda yake gehe, an gehe shi can hura bai cikin kaburburra. Fa ammana, sai ya mana limanci, fa safafna khalfahu, sai muka yi sahu tare da wannan a bayan shi Annabi sallallahu alaihi wasallam fa kunna muka ce ya Aba Amri man haddasaka ya kai Aba Amru ya baka labari kala sai ce Ibn Abbas radiyallahu anhuma Abdullah dan Abbas Allah ya rarrafe nan gurin ya ce marrama anabiyikum man marrama anabiyikum duk da cewa shi ma annabin shi ne amma ya nasaba musu cewa annabin ku dan saboda kara musu karfin guyuwa akan biyayya da sunnar da yake son ba su labari ba wai dan shi ya hudda kanshi ba cewa shi ba annabin shi bane a da yace annabin ku zabura suwa ne akan cewa ku yi riko da wannan sunna annabi ne wanda ku aka aiko mashi wa arada al-bukhari bima zakara ar-radd ala sha'bi abinda bukhari yake nihin ji al-imam al-hafiz ibn al-mulakin yace abinda bukhari yake nihi da wannan abubuwa da ya koro nan gurin wajen sallah akan tsarki sallar jana'iza da tsarki yace yana nihin raddi ga al-imam sha'bi fa innahu ajaza salata ala janaza bi ghairi tahara dan shi ya halitta yin sallah ta gawa ba tare da tsarki ko ba arwallahi wajen shi ana yin sallar gawa to bukhari yana nihin raddi ga wannan mazhabi na al-imam sha'bi rahimahullah قال لانها دعاء سبب حجه شعبي يتي سبب ده صلاه جنازه الدعاء تي ليس فيها ركوع ولا سجود با ركوع با سجده وهو قول ابن جرير تتي مغانا ابن جرير وشيعه ده ابن شيعه معلمان شيعه سوما سن تهكن cewa صلاه جنازه وتا بكاته صار والله وابن علي ده ابن علي كما يد ابو عمر ينقرتو اما يتي واجماع المسلمين سلفا وخلفا على خلافه amma ijma'in malamai magabatansu da wanda suka zo baya tun daga sahabbai ya zuwa malamai na musulunci sun tafi akan sabanin haka fallati fata ile maganganun nasu wannan kowaiwayen su ba za a yi ba cewa ba za a yi ba jana'iza ana iya yin ta babu arwalla wa qad ajma'u ala annaha la tusalla illa ila al-qibla sun yi ijma'i malamai cewa ba za a sallace ta ba sai wajen al-qibla a fuskantar da mamacin wajen al-qibla walau kana du'a al-najaz ila gari da a ce kawai mujarradun addu'a ne kadai ita sallar jana'iza to da ya halitta a yi ta ba ma wajen al-qibla ba dan addu'a ai ba dole bane an kalli al-qibla yana cikin ladabin ta ne yace wa hatijajil bukhari fil bab ma zakara ba'dahu kafin bukhari hujjar da ya kafa da cikin wannan asar kin da ya kawo da hadisan da ya kawo sun wadatar wa huwa annahu sallallahu alaihi wasallam sammaha salatan yace shine cewa annabi ya kira ta da sallah ita sallar jana'iza duk da cewa ba ruku'u ba sujada amma an kira ta da sallah ba addu'a ba wa qaulu salafin lazina zakarahum fil bab anna hukuma inda hukumus salah maganganun magabata da ya kawo mana anan bukhari yana nihin tabbatar mana da cewa hukuncin ta shine hukuncin sallah hukuncin ta shine hukuncin sallah yace fi allah an la tusalla illa bi tahara wannan ko ya wadatar akan cewa ba za a sallace ta ba sai da tsarki kuma cikin ta akwai kabbara akwai sallamewa kenan kaga ba addu'a bace kadai ba in addu'a ce tsantsa addu'a kadai ba za a yi kabara harama ba kuma har a sallame wala tusalla inda dulu shams gashi kuma ba a yin ta wajen hutawar rana da wajen fadawar rana kenan yake nuna cewa sallace tunda ta dauki su hukunce hukunce na sallah addu'a ai bace an hana ta ba wajen faduwar rana ko wannan kin ko hutawar rana wa annahu sallallahu alaihi wasallam ammahum fiha kuma ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya musulmanci a cikin ta wa sallu khalfahu kuma sun yi sallah bayan shi kama fa alfi sala kamar yadda ya aikata cikin sallah kenan anan gurin abinda al-imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala yake so ya tabbatar mana shine cewa sallar jana'iza sallah ce ba addu'a ba dan haka tana buƙatar abubuwan da sallah suke buƙata na tsarki da na fuskantar al-qibla da sauran shi shine sunnati salati ala al-janaza dan su sha'abi da sauran su da ƴan shi'a sun tafi cewa addu'a ce bata buƙata al-qibla bata buƙata tsarki ko haka nan sai a yi ta to raddi ne yake nihi akan wannan mazhabin nasu amma hadisin na farko da yake cewa man salla ala al-janaza na farko da ya kawo wa qala annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi ne da sanadin shi ya zo hadisi ne daga Abi Huraira man salla ala janazatin wa lam yataba'a falahu qirat wa nitaba'a falahu qiratani wanda Bukhari ya ambace shi anan kusa ba tare da jima'a ba nan hadisin da yake sallu ala sahibikum ku yi salla ga abokin ku shima zai taho daga hadisin Salmat ibn al-Aqwa cikin mutunan da ya mutu ana bin shi bashin dinare guda uku wanda annabi ya ce kuma mutunan ku sallah yana ɗaya daga cikin sulasiyat na al-Imam al-Bukhari zai zo a nan gaba hadisi na 2289 sallu al-najashi shi kuma ya gabata hadisi na 1320 cikin babu sufufu al-janaza a cikin kitabul janaiz in aka wuce shi amma kauluhu amma hadab bukhari da yace fiha takbirun wa taslim cikin sallar gawa akwai kabbara akwai sallamewa wannan kamar yadda ya hada ne sai dai malamai sun yi sabani sallama ɗaya za a mata ko kuma biyu ita sallar jana'iza mafi yawaitin malamai sun tafi kan cewa sallamewa daga sallar jana'iza kawai ɗaya ake yi an rawaito wannan daga Aliyu da Ibnu Abbas da Ibnu Umar da Jabir da Abi Huraira da Abi Umamah ibn Sahal da Anas da jama'a da dama cikin tabi'ai cewa sallama ɗaya kawai ake mata wa qala salafa ya taho daga kahin qabu qubail al izni bil janaza wa huwa qawlu malik kuma ita ce magana al imam malik da ahmad da ishaqa cewa mutun zai yi sallama ita ma a kasa kasa ba daga murya ba sosai kamar yadda cikin al kafi da al mughni haka aka rawaito daga sahabbai da dama da tabi'ai cewa ikhfa'uha sallami wa za a boye ta daga sallama zabun nan janaiza wa an malikin yasma'u biha man yali daga malik shi an rawaito cewa zai sallama sallar gawa zai yi ta ne yadda shi zai ji kuma na kusa da shi ya ji kawai kamar yadda yazo cikin al-muwatta malikin kitabul janaiz babul ikhtifa'i wal mashhur indahum anna al-ma'mumi sallama aidan wahidatan lasnatayn mashahararran magana wajen malikiya cewa ma'muma zai sallama guda ɗaya ba biyu ba zai amma malaman kufa sun ce zai yi sallama guda biyu malaman kufa sune malaman hanafiya kamar da yake cikin muftasar al-tahawiyya da al-ikhtiyar magana shafi'i ta an yi magana biyu akan mazhabi shi guda biyu amma magana zahararra mazhabin shafi'i cewa sallama biyu ake yi amma da yawa cikin malamai sun tafi akan cewa sallama guda ɗaya ake ma sallar gawa libina ai ha'ala takhfif saboda ita komun ta an gina shi ne akan sauki akan sassautawa fa alaihi to akan haka ne ya tafi tu yawan imantan wasara kalli hagum da dama wal ashharu la bali atiti ka wajhi magana shahararra kawai ta gaban huskar shi zai yi sallama ba sai ya kalli dama ba da hagum a sallar jana'iza kawai assalamu alaikum ta gaban shi kawai zai yi kamar yadda yake cikin al-majmu'u da al-insaf wa hal yaktasiru ala assalamu alaikum shin zai takaita akan kawai assalamu alaikum dan neman takaitawa ko ana son karawa ya ce wa rahmatullah akwai magana guda biyu mafi inganci ita ce magana ta biyu ce wannan ya ce wa alaikum wa rahmatullah wala yakfi assalam bai wadatar ba assalamu alayka ala rajihi wala yajibu bihi al-khuruj ala al-asahi idan mutun yayi bai hutaba daga sallah idan ya takaita akan ce assalam kawai kadai wa fil jahr bihi qawlan lil malikiyya wajen sallame wa za a bayyana ta malaman malikiyya sun yi magana guda biyu kamar da yake cikin al-muntaka na al-imam al-baji wa inda abi yusuf a wajen abi yusuf ya tawassatu bainahuma ya takaita tsakanin su ba tsaba bayyanawa ba sosai kuma ba sirrantawa ba wa yarfa'u inda lil yadi fi kulli takbira al-imam ibn al-mulakin yace a wajen mu wajen kabbara da zai yi ta gawa guda hudun kowace kabbara ya daga hannu kowace kabbara ya daga hannu walil malikiya aqwal malaman malikiya kuma suna da maganganu da dama salisu ha ashaz kenan cewa za a daga kowace kabbara da magana guda cewa ba za a daga ba a kowace kabbara kawai sai ta farko kadai yace akwai magana shaza cewa ya rafa'u fil jami' cikin duk kabarorin zai daga malaman kufa da sauri sun tafi cewa a kabbara farko kadai za a daga hannu haka yake kaito cikin al-musannaf daga nakhai da hasan ibn salih Ibn al-Munzir ya hikaito ijma'i cewa amma ita kabbara ta farko a daga hannu wannan ijma'in malamai ne kowansu ya tafi cewa kabbara ta farko ta jana'iza za a daga hannu sauran ne yake magana kowanne malamai suke sabani ma abuci mai littafin al-mabsut daga cikin malaman hanafiya ya hikaito daga ibnu umar da aliyu suke cewa la yarfa'u al-yadi fiha illa inda takbiratul ihram ba zai daga hannun shi ba a wajen kabbara ga sallar gawa sai kabbara ta farko kadai ibnu hazm ya hikaito wannan daga abdullahi dan mas'ud da ibnu umar sannan yake cewa lam yatati bil rafi fi ma adal ula nasun wala ijma' Ibn Hazm yake cewa cikin banda kabara harko ta biyu da ta uku da ta hudu babu wani nasi da ya zo ko wani ijma'i kenan kawai a daga a kabara ta harko sauran ba sai an daga hannu ba na sauran bayanai da ya kawo da dama daga cikin malamai yace wa kariha aksarul ulama fi ma hakahu anhu ibn da salatu ala janaiz fi ghairi mawaqiti sala yace diyawa daga cikin malamai sun karhanta yin sallah ga janaiza a lokacin da ba lokacin sallah ba lokutan da aka hana sun hana ayi sallar jana'iza an rawaito wannan daga Abdullah dan Umar cewa yana sallah shi kuma bayan sallar asar yana sallar gawa da bayan asuba idan ya sal in an sallace su ga lokutan su Ibn Wahab ya rawaito daga Ibn Abbas da Ata'u da Sa'id ibn al-Musayyib irin wannan magana kuma ita ce magana dake cikin mudawwana a mudawwana aka ce la ba asabi salati alaiha ba adal asr hatta tasfaru shams babu lahi ayi sallah ga jana'iza bayan la asr har zuwa rana tayi masar masaran fadawa ko ba da subhi malam isfurace haka nan bayan asuba matukar ba rana tayi jajajen hutawa ba in tayi jajajen hutawa nan kuma ba sai a tsaida wanahu irin wannan magana ta malikiya ita ce magana al-imam al-auza'i da sufyan as-sauri da malaman kufa da ahmad da ishaqa sun ki yin sallah ga sallar jana'iza lokacin hutawa rana da lokacin karhi daidaidai ka lokacin zawali Shafi'i ya saba musu shi kuma fa abaha hafi kullu waqtin shi kuma ya halitta sallar jana'iza a kowane lokaci ita ce magana Mus'ab ibn Mus'ab daga cikin malaman malikiya sai dai fa inda gangan yake radada haka to wannan an hana wa waqa fi ibn al-hajim ma yuhimu anna al-man'u li muwatta fi al-janaza wallazi fi inma fi sujud at-tilawa sai abu na gaba wa amma qaulul hasan amma fada hasan al-basri da yake ce a haqqun nasu bi salati ala janazin maraduhum li fara'idihim wanda yake cancanta yama mutane sallar jana'iza liman kin da suka yarda ba su sallolin farilla yace fa inna halal ilmi anan saboda malamai sun yi sabani akan waye yake cancanta ya bada sallar jana'iza alwali amul wali makusancin mamaci ko kuma shugaba na kasa ko gwamna ko wanda yake shine jagora na al'umma mafi yawancin malamai sun ce alwali shugaba shi yake cancanta gami da makusancin mamaci an rawaito wannan daga Alqama da Aswad da Hasan da jama'a da dama kuma ita ce maganar Malik da Abu Hanifa da Auza'i da Shafi'i cikin da daddan magana shi da Ahmad da Ishaqa sai dai Malik yana cewa fil wali wal qadi da shugaba da alkali in sallar ta kasance su suke ba mutane salloli guda biyar to su suka cancanta gami da makusancin in su suke ba mutane sallar guda biyar Mutarrif da Ibn al-Hakam da Asbagu duka malaman Malikiya ne suka ce laisa zalika ila man salla salati min qadin yace bayya kan wanda ya sallaci sallah ta zama dole akan shi daga cikin alqalai ko kuma sahihi shurda ko kuma wanda yake shine shurda police na musulunci ko khalifatul wali al-akbar ko kuma khalifa na shugaba wanda yake babba kenan kamar gwamnatin jaha in ya kasance shine yake ba mutane salloli guda biyar saboda tsarin musulunci shugaban da zai kasance jagoranci al'umma shine kuma shugaban sana addini wa inna ma zalika ila alwali al-akbar allazi tu'adda ilayhi ta'a wajibin sallar jana'iza yana kan shugaba babba wanda yake shi ake ma biyayya to shi kuma in ya wakilta wanda zai tahiyar da lamarin jama'a to sallar jana'iza ta hau kan wannan mutuna wa ibarat ibn al-hajib ibarata al-imam ibn al-hajib shine mai littafin da mai mukhtasar khalil ya takaici yace wa idza istama'a al-wali wal wali yace idan shugaba da makusanci mamaci suka gamu fal wali al-asal makusancin shine asali lal far'u aula ba far'i ba idan ya kasance sahibul khitta fa qawlan ibn al-malik wa ghayruhum illa anna al-wali aula illa an yakunu salatuhu wal qadi sai in ya kasance mai bada sallah shine alqali na gari Abu Yusuf da Shafi'i cikin sabuwar magana shi yace alwali a haqqu min alwali su kuma suka ta yakan cewa shu makusancin mamaci shi yahi cancanta ba da sallar gawa gami da wannan shugaba li wufuri shafaqatihi dan shi an hisanin tabbas zai tausaya ma dan uwan shi wajen tsantsanta mishi addu'a inda Allah madaukin sarki yana cewa ulul arhami ba'dhum aula bi ba'd wa hujjatul awwali khawful ibtiyati hujja ta malaman harko gudun tsoran hayaniya da hargitsi a cikin musulunci sauri ya rawato daga abi hazim yake cewa na harci al-husayn ibn ali ya gabatar da sa'id ibn al-as ranar da husayn hasan ibn ali ya rasu yace taqaddam falawla sunnatu ma qaddamtu ka wuce gaba ka bashi sallah dan ba sunna ba da bazan saka gaba wa sa'id yau mai izin amirul madina sa'id ku aran nan shine shugaban madina kenan kaga ya gabatar da makusanci sama da shi a matsayin shi na shugaba qala ibn al-munzir yake cewa laysa fi hadha al-babu a'la min hadha cikin wannan baban babu abin da yi wannan asar kin da aka kawo yace saboda sallar jana'iza hasan awamun nas jama'a da dama cikin sahabbai da muhajirai da ansar duk sun halarce ta amma ba wanda yi inkari ga wannan abin da yayi yayi nuni akan cewa shine daidai a wajen su tunda sun kyale akan abin da yayi kamar da cikin majma'ul anhar ibnu abi shayba ya rawato daga nakhai daga abi burda da ibnu abi layla da talha da zubair da suwaid ibn gafala cewa taqdimu imamul hayy za a gabatar da shugaban unguwa ya bada sallah ga mamaci daga abi sha asa da salim da qasim da daus da mujahid da adha cewa suna gabatar da imam a cikin janaiza magana ta gaba fa iza ahadasa yawmul idi aw inda al-janaza yatlubul ma'a wala yatayammam zuwa karshe cewa idan mutun yayi kari a rolar shi ta kari a wajen sallar janaiza ko wajen idi kada yayi taimama ya nemi ruwa an yi sabani akan sallar janaiza idan mutun ya ga zatta kubuce mishi shin zai yi taimama da Malik da Shafi'i da Ahmad da Abu Sa'ud suka ce la yatayammam ba zai yi taimama ba Aba'u da Salim da Nakhai da Zuhri da Rabi'a da Lais da Yahya ibn Sa'id da Ikrama da Sa'id ibn Sa'ad ibn Ibrahim da Sauri da Abu Hanifa su sun abun nan sun ce ya halitta yayi taimama in ya ga zai rasa sallar janaiza haka al-Imam al-Auza'i da Ibn Wahab dalibin Malik da wata ruwaya daga Ahmad shi ma ya tahi a haka kamar da yake cikin al-Furu' Ibn Habib yake cewa al-amru fihi wasi' lamarin dai akwai yalwa ko yayi taimama ko kai yayi duka ma'ana ɗaya ne hujja wanda suka halitta dan saboda gudun kai ya rasa ta kuma a himmantu gami da ayi mamacin sallah in an bada damar cewa mai taimama ma yayi amma wannan bawan Allah sallah wanda zai samu shi sallah zai su yawa sama da in an rihi kofa a ce sai mai arwalla to kaga malikiya sun tahi akan cewa ba za a yi taimama ba saboda sallar janaiza wa naqala ibnu tin na malikiya ya hikaito daga ibnu wahab cewa za a yi taimama in an ji tsoran in ya fito da tsarkin shi da arwallar shi arwallar karewa ta yi zai yi taimama in kuma da gangan ya fito tun daga gida tare da su ba arwalla to ba zai je ba kuma yayi taimama saboda gangan yake in ji al-Imam rahimahullahu ta'ala qala ibn al-Arabi fi masalikihi ibn al-Arabi cikin masalik in shi sharhi ne na Muwadda Malik yace ibn al-Qasim ya rawaito daga Malik mutunan da zai kabbara da kabbaran liman idan liman ya sallame to ya rama abin da yake kan shi dan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa ma adratum fasallu wa mafatukum fa tafaqadu ijma'in malamai ne a Iraq da Hijaz akan cewa mutun zai rama kabbaran ne duna du'a banda addu'a wa sawwabahu fa agraba yace ita ce daidai kuma yazo da bakon abu ma'ana wanda ya kasance sallar janaiza kabbara huda ake da ya riga ya taho an riga an yi kabbara biyu ko uku to in suka sallame kawai kabbarorin zai jera banda addu'o'in kawai Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar a jere shi ma ya sallame shi yasa mai askari yake cewa illa kabbara nasaka idan bai samu ba gaba daya yayi kabbar barin a jere kawai ya jero su ba sai ya zano addu'a ba saboda gawa ba za a bara mishi ba a ce a jira wanda suke masa bukai ne su kare addu'a su ana karewa za a shiga shirye-shiryen dokar gawa ida yace wa fiha sufufun wa imam cikin sallar janaiza akwai sahu da liman ka annal bukhari kaman nan bukhari yana nihin raddi ga maganan malik saboda ibn al-arabi ya hikaito ya turo a cikin masalik sharhin muwadda cewa an so masu sallah su kasance shadaran wahidan su sahu ɗaya kawai sannan yace wala a'lamu lahu wajhan amma wannan maganan ban san hujjarta ba sai dai duk lokacin saboda sahu yayi yawa to yahi farala amma akwai ta ruwaya da ake nasaba ma malik cewa ya ce ayi sahu ɗaya ko mun tsawon da zai yi to amma wannan yace ban ga hujja akan ta ba saboda yawan sahu shi ake so kamar yadda mun karanta shi a can baya a cikin abin da ya gabata nan gurin da al-Imam al-Bukhari in ji az-Zain ibn al-Munayyir rahimahullahu ta'ala da Bukhari yace babu sunnati salati ala al-janaza sallah sunna sallah akan janaiza az-Zain yake cewa al-muradu bi sunna ma shara'ahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam fiha abinda ake nihi da sunna a wannan baban abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya shar'anta ya'ani fa huwa ammu min al-wajib wal mandub yana nihin ya kumshi da wajibi da mustahabbi abinda yake nihi Bukhari anan ya ambato mana asar maganganun magabata da ayyukan su da hadisai wanda suka shahi hukunce-hukuncen na sallar janaiza da sharuddanta da rukunnanta ba wai cewa addu'a ba ce kadai ba za a yi ta ba tare da tsarki ba kamar yadda zai zo shin huda bayanin kamar yadda mun riga mun gani a Ibn al-Mulakkil anan da yake cewa fiya sufufun wa imam mun gani cewa raddi ne yake ga al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala قال ابن رشيد نقلا عن ابن المرابد وغيره ما وصل المراد هذا الباب الرد على من يقول يجي غبا ديه ابن المرابد بابا نن غبا ديه البخاري يقول ابن ديه يكي نهي raddi ga wanda yake cewa sallar jana'iza addu'a ce kawai da istighfari ya halitta ayi ta ba tare da tsarki ba kamar yana nihin raddi saboda ga annabi ya kira ta a gurare da dama ya kira ta da sallah ba addu'a ba da a ce bukatar ta shine addu'a kadai da ba zai hudda su ba zuwa ga baki ulgarqat kuma addu'a a cikin masallaci da an yi ta a masallaci ya umarce su da addu'a su rika cewa amin amma da ya zamana wani abu ne sallah ce da siffar ta ake santa sai ya umarce su a zo a yi sahu amma mamaci sallah ibn rushaid yake cewa bukhari da ya hujja da wannan hadisan da ya kawo abin da yake so isbatu tahara shartin iskal li'annahu tamsaka bil urfi a shar'i aradahu adam ruku wannan iskari ne da ya kawo wajen mu tsaya kan shi ba Al-Kirmani yake cewa gharadul Bukhari bayanu jawazi idlaqi salati ala salatil janaza abinda dai Bukhari yake nihi anan rahimahullahu ta'ala shine abinda yake so ya tabbatar da cewa Allah ji kanshi cewa sallar jana'iza an yi idlaqin kiranta cewa sallah ce duk da cikin ta babu ruku'u babu sujada yayi nuni akan cewa wani lokaci an kira ta da sunan sallah an yi umarni da ita wani lokaci kuma an tabbatar mata da wasu khasa'is cewa ita ma ba a magana a cikin ta kuma ita ma ana budawa da kabbara ana rihewa da sallama kenan kaga tayi kama da sallah ta huskoki da dama kuma cewa ba za a yi ta ba tare da tsarki ba duba da irin wa'annan kuma lokutan da aka karhanta sallah an karhanta yin ta kuma ana daga hannu kuma an tabbatar da cewa wanda ya cancance ya limanci shi ya cancanta ya yi ta kuma wajibi ne a nemo mata ruwa kuma kasancewarta ana mata sahu da liman duka wannan abubuwan Bukhari yana so ya tabbatar mana cewa ita ma sallah take ba addu'a ce ba kadai raddi ne kuma yake ga wanda suka tai kan cewa kawai an kira ta da addu'a kadai shine abinda al-Imam al-Bukhari yake nihi da koro wannan babi sai babi na 57 al-Imam al-Bukhari ke cewa babu fadl ittiba'il jana'izi babun dake bayanin farala da daraja da ake samu idan an bi jana'iza wa qala zaid ibn sabit yake cewa idza sallaita faqad qadaita allazi alayka idan kai salla ga jana'iza ka sabke abin da yake kanka humayd ibn hilal yake cewa ma alimna alal janazati iznan bu musamba cewa jana'iza tana da izini walakin man salla summa raja'a ma'ana ba sai ka akwai wanda suka ce cewa in an yi sallar jana'iza uzuri ya zo maka ba sai ka raka gawa bai ka nemi izinin ma'abuta mamacin yace walakin man salla summa raja'a falahu qira sai dai wanda yi sallah ya koma yana da qiradi guda kamar yadda zai zo a hadisi na 1323 al-Imam al-Bukhari ke ce hadathana Abu Nu'man hadathana Jarir ibn Hazim qala sami'tu Nafi'an yaqulu naji Nafi'an yaqulu yana cewa hadisa ibn Umar an ba Abdullah dan Umar anna Abu Hurairah ta yaqul Abu Hurairah Allah ya yarda shi yana cewa man tabi'a janazatan duk wanda ya bi jana'iza falahu qirat yana da babban qiradi na lada fa qala sai yake cewa aksara Abu Huraira alaina Abu Huraira ya yawaita mana ma'ana ya yawaita kawo abubuwan da mu bamu san da su ba wannan sai kasance yana inkari ne ga abinda shi bai sani ba Abu Huraira yana da masaniye shi amma sai dai ka'ida ce ta malaman hadisi cewa man hafiza hujjatun ala man lam yahfaz wanda ya harda ce hujja ne ga wanda bai harda ce ba na 1324 fasaddaqat ya'ani Aisha ta gaskata Abu Huraira wa qala take cewa sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaquluhu ni ma naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana fada kenan kaga Aisha ta gaskata shi fa qala ibn Umar radiyallahu anhuma ibn Umar Allah radda shi yake cewa la qad farraqna fi qarari kaseera yace to in haka ne wallahi mun yi sakaki cikin qiradi mai yawa an yi tasallulin jana'iza babu mu an yi taraka jana'iza babu farratu a cikin suratul zumar ce dayyatu min amrillah abinda na tozarta na sha'anin Allah shine tafridi yin abin nan yin sakaki da yin wasa da abu al-imam al-hafiz ibn al-mulakkin rahimahullahu ta'ala yace amma asr zaid amma asar da ya huddo mana na zaid ibn sabil cewa idza sallaita faqad qadaita allazi alayka yace ibn abi shayba ya huddo shi daga muawiya da waki'u daga da baban shi daga zaid ibn sabit yace idza sallaitum ala al-janaza faqad qadaitum ma alaykum fakhallu bainaha wa baina ahliha idan kuka sallar jana'iza kun sabke abin da yake kan ku shafa mata lahiya da su da masu ita ɗan gidan jana'iza hadisin abi huraira muslim ya huddo shi da sunan al-arba'a a cikin lafazin manittaba a janayatu muslim duk wanda ya bi jana'iza ta muslimi imanin wahati saban da imani da neman lada yace wa kana ma'aha ta yusalla alaiha yana tare da ita har aka yi mata sallah haka yace man kharaja fi ma'ajanaz min baitiha duk wanda ya huta da janaiza tare da ita daga gidansu cikin hadisin cewa babu Abu Huraira yace ya rafa'a shi cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa Muslim ya huddo shi kyarara cewa Annabi ya faɗa magana Abi Mas'ud da Khalif da Humaidi da Dufi da Aturaki Nafi ya rawaito ta ga Abi Huraira da gairi jayyir cikin Muslim yana cewa ruwaya shi anna Nafi an kila Ibn Umar Abu Huraira yana cewa naji Annabi sallallahu alaihi wasallam yace kaza sai ya kawo hadisin قال الترمذي في إلى الكبير الإمام الترمذي كين إلى الكنشي الكبير ببا أنا ده إلى الصغير ده إلى الكبير من ديك يا وانشوا سألت محمد النا تنبيه الإمام البخاري أتكين إلى الكبير الإمام الترمذي كي سألت محمد أن هذا الحديث نا تنبيه محمد جميد وأن حديث محمد شيني الإمام البخاري أنا يا ويت لتهن كي كده سألت محمد أن كذا سألت محمد سوى ده الإمام البخاري أنا أتكين من يمن يم علمان الإمام الترمذي yake cewa na tambaye al-Imam al-Bukhari game da wannan hadisin yace Abdul Malik ibn Umair ya rawaito shi daga Salim daga Abi Huraira wa huwa sahih shine mai inganci hadisin Ibn Umar laysa bi shay Bukhari yace mishi ba komai bane Ibn Umar yayi inkari ga Abi Huraira ga hadisin shi yace na tambaye shi game da hadisin da Abu Salih ya rawaito daga Ibn Umar fa kale yace inna ma huwa ana Abi Huraira hadisin an rawaito shi ne daga Abi Huraira inji Bukhari qauluhu da yace hadisin ibn umar laysa bi shay da yace aksar abu huraira ya yawaita a gare mu ma'ana ya yawan kawo abubuwan da mu bamu san su ba yace lam yattamimu bil kazibi ba wai yana nihin tuhuma abu huraira da ƙarya ba wanda ƴan shi'a da makiya sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam suna cewa to ba gashi ba abu huraira hatta sahabban ma suna tuhuma shi da ƙarya cewa ya yawaita kawo abubuwan da basu sani ba suna tuhuma shi to ba tuhuma ba suke yi yace bal khashiy sahaw bar dai yana tsoron cewa ka aje Abu Huraira ya mance aula mai kun yi sama Abu Huraira minan nabi ko dai aje Abu Huraira ba daga annabi bai ji daga wani sahabin yaji hadisin baban yana nuni ga abinda Bukhari ya kulla tarjuma akan shi malamai sun yi sabani game da mutun ya tahiyar shi daga sallar jana'iza shin yana buƙatar izini ko kuwa an rawaito daga Zaid ibn Sabit da Jabir ibn Abdullah da Urwata ibn Zubair da Qasim ibn Muhammad da Hasan da Qatada da Ibn Sirin da Abu Kilaba annahum kanu yansarifuna idza wuriyatil janaza sun kasance suna tahiyyar sai daga an binne janaiza wala yasta'zinuna bis neman izini tunda an kare abinda ake ba zancen sun tsaya suna neman izinin masu wannan masu gawar wa huwa qaulu Shafi'i tace magana Shafi'i cewa ba sai an nemi izini ba da jama'a da dama cikin malamai Malik da daliban shi sun kawo su ma jawazul insirafi qabla salati alaiha wa ba'daha duna izinin shi Malik ya tahi cewa kahin ayi sallar da bayan an yi sallar duka kana da damar tahiyyar ka ba tare da neman izini ba zai zo ababan dake bayan shi wanda suka tai kan cewa ba makawa sai an nemi izini an rawaito daga Umar da Ibn Mas'ud da Ibn Umar da Abi Huraira da Miswar bin Makhrama da Naqai annahum kanu la yansarifu ana tasajinu su kuma sun kasance basu tahiyya su bar gurin jana'iza sai sun nemi izinin ma'abuta jana'iza kamar yadda Abdul Razzaq ya rawaito cikin musannaf ابن عبد الحكم يا رويتو دغ مالك قال امام مالك چوا لا يجب لمن شهد جنازه ان ينصرف انا تاي اذن له الا ان يطول ذلك يتي بي واجب بغا وندي حالرتي جنازه ان زي تهي شي اچي سي يا نيمي اذنن ماسي جنازه هاي سي سي يا نيمي اذنن ماسي جنازه با واجبي بني سي دي هو ان صوتي ان تاي صوني wannan kuma ya nemi izinin sai ya tahiye shi amma yace magana ta farko ita ta hidede game da kusa da daidai inji ibn al-mulakin dan annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man shahida wanda ya halarta lafazin hatta zaburaswa ce da kwadaitarwa ba lafazin wajibi bane da cewa tila sai ka tsaya ha abun ne ta ha arihi wai wanda suka tahi akan cewa wajibi ne sai ka nemi izinin ma'abuta mamacin in dai ba abun ne ta bane kake so ka tahi me yasa dan sun ce ha annabi ya ce hatta har sai an binne ta to in ku ba a binne ta ba zaka tai kenan kana buƙatar ka nemi izinin to amma wancan malaman na hura guda wanda suka tai wajibi suka ce ai ba wajibi bane hatta kin ba tana nihin cewa wajibi bane yace ba ga magana Zaid bar ta gabata da hadisin Jabir marfu'i yace amiran wa laysa bi amirani yace shugabanni guda biyu ba shugabanni bane almar'atu tahujuma alqaum fatahid macan da zata kasance tana tare da mutane cikin aikin haji kuma tayi haila zata kasance tahiyya ta koma ragama wuyanta duk da ba ita bace amirul haji ba ita bace shugaban haji amma dole zasu jira tahiyya kari abinda take war rajul yatba'ul janaza fa yusalli alaiha mutunan da zai bi janaiza ayi sallah da ita bai yarda damar ya komo sai ya nemi izinin ma'abuta jana'iza. Wannan bazar ya huddo shi, amma illa shi shine Abu Sufyan yana da rauni, shi yasa ba zai zamana ba hujja ga wa'ancan. Amr ibn Abdul Jabbar ya rawaito shi daga hadisin Abi Huraira marfu'i kwatankwacin shi Allahu ulama mutaba alai ba ai mushi mutaba ba kamar yadda al-Imam al-Uqayli ya faɗa, haka Ibn Abi Shayba ya huddo shi a matsayin mauqufi, ma'ana ba faɗar Annabi sallallahu alaihi wasallam, faɗar sahabi ce. A cikin baban dai Ibn Rushayd yake cewa al-Fihri muhasiluhu bayanul qadr allazi hasil bi musamma al-ittiba'u allazi yajuzu bihi al-qirat, abinda Bukhari yake so ya tabbatar mana anan irin bin jana'iza da in kai shi ka samu kirabi, dan yazo cikin hadisin abun a kumshe yake, shi yasa ya kawo shi da maganar Zaid ibn Sabit. Asar kin asar al-hadith zabi hadisin da ya ambata wanda ke bayan shi, duk da shi yahi huto hili kamar yadda al'ada al-Imam al-Bukhari ta wajen kulla tarjuma akan al-mushkil yubayyana mujmal, dan ya bayyana mujmal ne. Wa kada taqaddama ya gabata darfu bayani ma yusir bihi musamma al-ittiba cikin babu as-sur'a bil janaza, anan gurin al-Imam al-Bukhari abin da yake so ai ya ce mana babu fadlu ittiba'il janaiz, baban da ke bayanin faralar bin jana'iza. To bin jana'iza wanda ya bita ya samu kirabi, wani bin ake nihi? Kau kadan taka musu da an wuce can gurin ka kana ka tahiyarka ka samu bin jana'izar da zaka samu wancan kiradin kokuwa, yana iya daukan haka, tunda kawai a hadisin Annabi cewa wanda ya bi jana'iza, bin jana'iza yana iya kasancewa taki bi kai tare da su kawai ka tahiyarka, yana iya bin su kai an kusa makabarta ka tahiyarka. To amma Bukhari sai yake so nuna maka cewa bin jana'iza shi da zaka samu farala shine wanda zaka tsaya har a musu sallah, shine muhim, shine hikimar da yasa ya buda da magana Zaid ibn Sabit cewa idza sallaita faqad qadaita allazi alayka, in ka mata sallah ka sabke abin da yake kanka. Kenan kaga nan gurin yake mana nunin cewa bin jana'iza shine ka bi ta har a yi mata sallah, ba bi ba ka karaka su an kusa makabarta ka tahiyyarka. Kamar nan gurin yana so ya bayyana mana yadda ake nihin tahiyya jana'iza kin da binta, abin da yake so ya tabbatar da cewa bin jana'iza yazo hadisin mujmal yazo, amma nan gurin shi kuma yana so ya tabbatar mana irin bin da ake samun lada. Az-Zaini ibn al-Munayyir yake cewa abin da yake talhisin shi, abin da tarjumar Bukhari yake nihi isbatul ajr wa targhibi fihi la ta'yin al-hukm, tabbatar da samun lada da kuma kwadaitarwa game da bin jana'iza, ba bayyana hukunci ba cewa wajibi ne ko ba wajibi bane, saboda yace bin jana'iza yana daga cikin wajibi farilla ta kifaya, abin da yake nihi da farala abin da aka ambata ba wai wajibi ba. Wa ajmal lafzul ittiba'u taba'an li lafzul hadis, ya kawo lafazin ittiba shi Bukhari a cikin babu fadlu ittiba'il jana'iz, ya kawo shi mujmal dan ya kawo shi kamar yadda yazo a lafazin hadisi cikin kirab, cewa man tabi'a janaza, tambaye cewa man salla ala janaza ko wanda ya kaza, la yahsul illa man tabi'a wa salla, sai dai kuma ladan bai samuwa sai wanda ya bita kuma yayi salla, ko kuma ya bita ya raka ta ya halarci binnewa, ba wai wanda ya buba kawai ya an dan raka ya tahiye shi ba tare da salla ba, kamar yadda bayanin zisu yadda muka yi bayani dai. Wannan asar din da ya kawo na Zaid ibn Sabit idza sallaita faqad qadaita allazi alayka, Sa'id ibn Mansur ya kawo shi da sanadin shi a cikin musnad din shi, idza sallaitum alal janaza faqad qadaitum ma alaykum fakhallu bainaha wa baina ahliha, haka Abdul Razzaq ya huddo shi, da yake cewa Humayd yana cewa ma alimna alal janazati iznan, Az-Zaini ibn al-Munayyir yake cewa munasabatu li tarjuma isti'aratun isti'ara bi anna al-ittiba inma huwa li makhadi ibtiga'il fadli, munasabar wannan asar kin da tarjuma shine cewa isti'ara ce, saboda bin shine tsantsar neman farala, wa annahu la yajri maja qada'u haqu awliya al-mayyiti fala yakunu lahum fihi haqu li tawqafu al-insiraf, anan ba ana nihin ba cewa haƙƙin su ne idan zaka tayi sai ka nemi izini a cikin jana'iza, kamar Bukhari abin da yake nihi anan raddi game da wani asar da Abdul Razzaq ya huddo shi cikin musannaf ta hanyar Amr ibn Shu'aib daga Abi Huraira cewa amirayn walaysa bi amirayn, shugabanni bi ba shugabanni bane wancan wanda muka karanto. To yana nihin raddi ga wannan abin gakin, raddi ga wannan asar kin cewa bai tabbata ba, kuma mun ga illa shi al-Imam Tirmidhi ya tambaye Bukhari ya bayyana mashi illar wannan asar kin. Az-Zaini ibn al-Munayyir yake cewa arada ta'zimu sawabi fa masalahu lil yani da yace fa lahu qira'un misl Uhud yana da babban qira'i wanda ya bi jana'iza kuma wanda aka mata sallah kowa yana da qira'i da aka tambaye shi menene misalin qira'i yace duwan da ya kai dutsun Uhud girma Az-Zaini ibn al-Munayyir yake cewa abinda annabi yake nihi girma malada sai ya musalta musu da abinda suke gani a ido na halittun Allah kuma wanda suke ganin yahi girma zuciya kwat abinda ta ga yahi girma ta hi karkata zuwa a gare shi kuma yayi misali da wannan dutsin dan shi duk da akwai duwatsu da dama yace innahu jabalun yuhibbuna wa nuhibbu wa li annahu qaribun min al-mukhadibin kuma dutsin Uhud shi yake kusa da wanda ake magana da su in ba wannan ba sauran duwatsun ma sun yi tarayya da shi wanda suka kai shi girma amma sai annabi ya musu misali sallallahu alaihi wasallam da abinda yake kusa da su wa fil qissa dalalatun ala tamyiz abi huraira fil hibzi anan gurin da yake cewa qad aksara abu huraira ya yawaita mana yace ibnu hajar a cikin wannan qissar akwai dalili akan cewa abi huraira yana da tamayyuzi yana da fifiko a wajen harda sama da sauran sahabbai dan gasa suna mamakin yadda ya harda ce abubuwan da basu harda ce ba kuma wannan yake nuna mana abinda malamai su hadisi ka tabbatar shine mafi mayan marwiyat in shi sun hina kowa yawa wa anna inkaru ulama ba'dhum ala ba'dun qadim kuma malamai su rika ma junan su ga juna inkari da daddan abu ne ba sabon abu bane tun sahabbai wani ya hadu wani abu cikin malamai wani ya huto yana raddi wani ya huto yana cewa ba haka bane ko yana gihoshe da cewa jahili ne wannan ba bakon abu bane yace wa fihi istigrabul alim malami sir ila ilmihi kuma a cikin nan akwai cewa malami zai kasance yana bakuntar wani abinda ya jahilce shi bai san shi ba wani abinda ya jahilce shi bai san shi ba to zai kasance in ya ji shi an ambace shi zai ga cewa an zo da bakon abu zai yi ta mamaki amma an an mishi bayani zai kasance ya abin nan ya karu da abu wa adam mubalatul hafiz bi inkar man lam hafiz kuma cewa shi hafiz wanda ya san abu kada ya kula da wanda bai sani bai na mishi inkari matukar kai ka san abun kai bayanin shi wanda bai san shi bai fito na inkari kada ka kula da wannan inkarin nashi me yasa kaga Abu Huraira anan da yace kada aksar alaina Abu Huraira ya yawaita mana bai ce ba a to na janye tunda ku kusan wannan abun da nazo da shi ba a ya tsaya akan abun da yake kai wa fihi ma kana sahaba min at-tasabbut fil hadith an-nabawi kuma a cikin wannan mun fahimci yadda sahabbai suke taka tsantsan a cikin hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam kaga har cewa yake Abu Huraira ka yawaita da kawo mana hadisan da bamu sani ba taka tsantsan ne ba wai gihoshe da cewa ƙarya kake ba wattaharruz fihi wattanqiba alaihi da kuma kiyayewa da kuma bincike cikin maganganun da aka raba ma Annabi sallallahu alaihi wasallam duk abinda aka ce an raba ma Annabi alaihi salatu wassalam to sai an tsaya an yi binciken tabbatuwar shi saboda shi da kansa Annabi a hadisi yake cewa innal kazibi alayya laysa kazibi ala ahadikum yi mini ƙarya ba kamar yi ma ɗayan ku ƙarya bane saboda shi in an mishi ƙarya ta zama addini har zuwa tashin kiyama ana addinin Allah da ita kaga ba karamin hatsari bane shi yasa yace duk wanda ya mishi ƙarya to ya sauki masaukin shi a wuta to aikin da malaman hadisi kenan suke ta yi ta cewa da tsantsancewa da wannan ka'idodi da suka sa na tabbatar da hadisi tabbatattu da kuma da ifai da kauce musu wa fihi dalalatu ala qadiyyat ibn umar min hirsihi ala al-ilmi kuma a cike akwai cewa ibn umar mutun ne mai son ilimi mai kwadayi akan ilimi wa ta'asufu ala ma fatahu min al-amali salihi da kuma bakin cikin shi da damuwar shi ga abin da ya kubace mishi na aiki na gari kaga nan yake cewa laqad farradna fi qarari da kasira lalle mun yi sakaki akan qiradi mai yawa tunda gashi nan gurin an ce qiradi wanda yayi sallar jana'iza qiradi guda wanda yayi kaza qiradi kaza yake nuna damuwar shi da bakin cikin shi da takaicin shi gami da abun nan sakakin da suka yi sai babu na 58 al-Imam al-Bukhari ke cewa babu manintazara hatta tudfan babun da ke bayanin wanda ya saurara abun ne jana'iza hadisi na 1325 Imam yake cewa haddathana Abdullah ibn Maslama qala qara'tu ala ibn Abi Zi'ib na karanta ga ibn Abi Zi'ib daga Sa'id ibn Abi Sa'id al-Makaburi daga baban shi annahu sa'ala Abu Huraira ya tambaye Abu Huraira fa qala yake cewa sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam naji Annabi sallallahu alaihi wasallam yace haddathana Ahmad ibn Shabib ibn Sa'id qala haddathani Abi qala haddathana Yunus qala ibn Shihab wa haddathani Abdurrahman al-A'raj anna Abu Huraira radiyallahu anhu qala cewa Abu Huraira Allah ya radishi yana cewa naji Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa man shahida li janaza wanda ya halarci janaiza hatta yusalla alaiha aka mata sallah falahu qira'a yana da qira'i guda babban yanki na lada
wa man shahida hatta tudfan wanda ya halarce ta har aka binne ta kana lahu qiratan yana da qiradi guda biyu manya kila sai aka ce ma ma'aiki wa mar qiratani menene qiradi guda biyu yace misal al jabalain al azimaini kamar wannan manyan duwatsu guda biyu wannan al imam al isma'ili yake cewa jama al bukhari bayan hadith al araj an abi huraira anan gurin mu nura da kyau ai cewa an abihi annahu sa'ala aba huraira faqala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sai ba a kawo hadisin ba kuma aka koma aka ce haddathana ahmad ibn shabib ibn sa'id to nan isma'il yace abinda bukhari yake so ya hada tsakanin hadisin abi huraira hadisin a'arj daga abi huraira da hadisin al-maqburi daga abi huraira akan lafazi guda daya wa inna al-qiratan yusalli jabalain al-azimain duna hadisin al-maqburi hadisin da yake cewa kamar qiradin kamar dutsi guda biyu manya to wannan banda ba a cikin hadisin makaburi ba wala mai bayyana zalika bai bayyana wannan ba yace mun gabatar akan cewa annahu la yataju ila iznin ila insirafi bayya buƙatar ya nemi izini idan zai tahiye shi saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin cewa wanda ya halarce ta yana da kaza wanda ya halarci binne ta yana da kaza sai ya wakilta zabin ka tsaya har a binne a gare ka ne ba a ce ba har sai ka nemi izinin wanda suke ma'abota mamacin kaga wannan hadisin kada yake nihin hujja ne akan cewa in zakka tahiyya ka ba sai ka nemi izinin ma'abota abin nan kin jana'izar ba shine abinda al-imam yake nihin wa fil habab min al-fawaid a cikin wannan baban abubuwa na fa'ida da zan mu samu banda wanda suka gabata kwadaitarwa da zaburarsuwa akan halartar mamaci wal qiyamu bi amri kuma kai tsaye ayi duk abubuwan da ya kamata ga mamaci tare da kai wal haddu ala al istima'i lahu kuma ana zaburarsuwa akan a hadu wajen in an yi mutuwa a samu mutane su yi tsaye akan mamacin saboda wannan ladan wat tanbihu ala azimi fadlillahi wa takrimihi lil muslimi fi taksiri sawabi kuma da bayanin cewa Allah yana nufin mu da alheri ta yadda duk wani abu da za a yi sai ya tanadi gagarumin lada ga duk wanda ya jibince shi saboda ka samu damar tara lada mai yawa liman ya tawalla amru ga wanda ya jibince lamarin mamaci bayan mutuwa shi wa fihi taqdiru al-amar bi nisbati al-awzan imma taqriban lil afami imma ala haqiqatihi kuma a ciki akwai ashe ayyuka ana kwatamta su a kwatamta shi da lada a kwatamta shi da wani abu wanda yake na zahiri na haqiqa imma akan haqiqa imma ka mujarradin buga misali ne ake yi dan saboda kusanto ma wanda ake ma magana abun a kusa me yasa anan gurin cikin hadisin gashi annabi alaihi salatu wasallam ya kwatamta musu da dutsun uhud alhali ku dutsun uhud lada ba an kwatamta shi ba da dutsun uhud wani abu ne wanda yake zahiri na haqiqa sai babu na 59 al-imam al-bukhari ke cewa babu salatu sibyan ma annasi ala al-janaiz baban dake bayanin sallar yara kanana tare da mutane akan janaiza hadisi na 1326 al-imam ke cewa haddathana yaqub ibn ibrahim haddathana yahya ibn abi bukayr haddathana za'ida haddathana abu ishaq shaybani an amir an ibn abbas radiyallahu anhu qala yake cewa anhuma yake cewa ata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qabaran annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo wani kabari faqalu suka ce haza dufina wannan an binne shi au dufinat ko kuma an binne ta albari hajiya da daddare qala ibn abbas yace radiyallahu anhuma fa saffana khalfahu annabi ya sa musahu bayan shi summa salla alaiha sannan sai yi mata salla kenan nan ibn abbas ya shi yana yaro yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa su suka yi sahu a bayan shi anan gurin ibn rushayd al-fihri yake cewa afada bi tarjamal ula bayanu kayfiyatu wuquf sibyan ma ar-rijalu annahum yusufuna ma ahum la yata'akharuna anhum abinda bukhari yake so a tarjama ta farko da ya kulla tarjama ta farko da ya kulla shine cewa yadda ake yin sahu kuma yara kanana suna tsayawa ne tare da manya su yi sahu tare da su ba za a ce su koma can baya ba dan laya wada cikin hadisin da ya gabata cewa ana fihim ni ina cikin su yana cikin sahu wa afari bi hadhihi tarjama mashru'iyyati salatu ala sibyani al-janaiz salatu sibyani al-janaiz kuma abin da yake so ya bayyana mana da wannan tarjama ta wannan ta 59 cewa sallar janaiza mashru'a shar'antatta ce har ga yara kanana sallar janaiza su tsaya ai wa huwa wa in kana al-awwal dalla alayhi dimnan didda hadisin wancan na harko yayi nuni akan haka to sai da yake so ya fito da abin karar a hili cewa gashi sun yi sallar tare da su sai ya bayyana mana farala kuma yake so ya bayyana mana cewa abin da yasa ya kawo tarjama wannan tarjama a bayan bin jana'iza farala ta bin jana'iza dan ya nuna mana cewa abinda aka yi tanadi na lada cewa wanda yayi ya bi sallar jana'iza yana da kiradi to ya nuna mana cewa wannan har yara ma idan suka bi ta sun samu ladan shi yasa ya kawo baban yara a bayan wancan baba man tabi'a janaza dan annabi cewa man ku ta gama da babba da yaro wannan ne umumi ne sai babe na 60 babu salati ala janaiz bil musalla sallar a kabari mun yi shi ne mun yi ta ne ba a yau ba ko ina ga ai kaman mun yi mas'ala ko as-salatu ala al-qabri mun yi ta ina ga a darasin da gamata sallah akan kabari can baya mun yi bayanin wasu ta kan khususiyya ne wasu ta kan ba khususiyya bane kowa yana da dama akai babu salati ala al-janaiz bil musalla wal masjid baban da ke bayanin sallar jana'iza a gurin sallar idi ko kuma a masallaci cikin bi kenan ko a gurin sallar idi ko a masallaci hadisi na 1327 al-imam al-bukhari ke ce haddathana yahya ibn bukair haddathana laysu an uqailu an ibn shihab an sa'id ibn al-musayyib abi salamata annahuma haddathahu sun bashi labari daga abi huraira Allah ya rada shi yake cewa na alana rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-najashiyya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo mana yakon najashi sahibul habsha shugaban habsha yawmul ladzi mata fihi a ranar da ya mutu fa qala sai ce istaghfiru li akhikum ku nemi gafara ga dan uwanku sai hadisi na 1328 daga ibnu shihab yace haddathani sa'id ibn musayyib anna aba huraira qala yake cewa innan nabiy sallallahu alaihi wasallam bihim bil musalla annabi yayi sahu da su a gurin sallah bil musalla kaga a gurin inda ake sallar idi fakabbara alaihi arba'an yayi mata kabbara guda hudu hadisi na gaba daga al-imam yake cewa haddathana ibrahim ibn al-munzir haddathana abu damra haddathana musa ibn uqba an nafi'u an ibn umar an abdullah ibn umar radiyallahu anhuma anna al-yahuda ja'u ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi rajulin minhum mar'atun zanaya yahudawa sun zo zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam cikin su akwai wata mace wani namiji da mace da suka yi zina fa amara bihima sai annabi yayi umarni da su guda biyun nan mazinatan farujima aka gehe su qariban min mawdu' da jana'izin inda masjidi a guri kusa inda ake yin sallar jana'izozi a wajen masallaci inda ake kaga yake nuna cewa inda ake yin sallar jana'izozin a magurin masallaci kaga kowanne bukhari yake so ya nuna mana cewa ya tabbata a wancan gurin masallaci gurin sallar idi ana yi a gurin masallaci gashi kuma ana yi shine yake cewa babu salati alal janaiz bil musalla wal masjid al imam ibn al mulaki yake cewa qala abu umar yake cewa shine ibn abdul bar hafiz al maghrib malam malikiya mai at tamhid wa salati fil masjid qawlu jumhur ahl al ilm yace sallar janaiza ana iya yin ta a masallaci magana ce ta jumhurin malamai wa hiya sunnatul ma'mul biha fil khalifataini kuma ita ce sunna da ake aiki da ita cikin khalifofi guda biyu Abubakar da Umar yace ban san wanda yake yace makaruhi ne ba yin sallah jana'iza cikin masallaci sai ibnu abi zaib arrawatu karhancin daga ibnu abbas yace ta wata fuska da bata inganta ba bai tabbata ba cewa ibnu abbas ya hana yace ba'du ashabu malik rawahu anhu wasu daga cikin daliban malik sun rawaito daga rihi cewa shi ma ya hana amma an rawaito halaccin daga malaman Madina daliban Malik na Madina sun rawaito halacci wa kad qala fil mutakaffi ya fada wajen mai itikafi ce la ya kharuji ila janaza ba zai huta ba zuwa ga janaiza shi anji al-imam Malik yace fa inni tasallatu sufufihi fil masjid fala ba'sa an yusalli alaiha ma annas idan wanda yake sallar janaiza mun gani a darasin muftasar khali wanda yake itikafi sallar janaiza ana yi a jikin masallaci sahu ya kawo mushi yana iya hutawa ya shiga ya yi sallar tare da shi in sahun ya kawo kenan kaga Malik tunda har ya faɗa haka yake nuna cewa mashru'i ne a wajen shi sallar jana'iza a masallaci cikin al-Awsat na al-Imam at-Tabarani daga hadisin Anas Allah ya rada shi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam naha an yusalla ala al-jana'iz bainal qubur ya hana ai sallar jana'iza tsakanin makabartu amma hadisin Ibn Umar zai zo insha Allah cikin tafsir cikin hukuncin Yahudawa idza tarafa'ul bina yace farajamna qaribin umma al-masjid dullu ala annahu kana li al-janaiz mawdu'un ma'ruf da yace farajamna farujima qariban min mawdi'il janaiz inda al-masjidi yace yana nuni ne akan cewa ashe suna da wani guri da suka khassa sai wanda ake sallar janaizoji kuma kusa da masallaci ma yake shine dalilin da al-Imam al-Bukhari ya kawo shi yace anan gurin wastadalla bihi bukhari yayi hujja da wannan hadisin je ibn hajar akan cewa mashru'i ne shari'a ce yin sallar jana'iza a cikin masallaci kuma abinda ma ke karfafa wannan mazhabi cewa ya halitta hadisin Aisha take cewa ma salla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam suhayl ibn bayda illa fil masjid ai suhayl ibn bayda annabi bai musu salla ba sai a cikin masallaci wanda al-Imam Muslim ya huddo shi wa bihi qala al-jumhur jumhurun malamai haka suka ce malik yake cewa la yujibu ni bai ya burge ni wannan shine wasu suka dauka cewa cikin malaman malikiya malik ya hana amma ta bai ya burge ni tsantsanin shi ne cikin abu sai ya ce bai ya burge ni ba zai ce makaruhi bane ko an hana wa kariha ibn abi zi'ib da abu hanifa suka hana suka ce saboda mamacin ai najasa ne su sun tai akan cewa mamacin najasa ne shi yasa suka ce ba za a yi mishi sallah a cikin masallaci ba amma wanda suka ce mamacin tsarki gare shi to wannan su babu matsala ana iya yin sallata shi a cikin masallaci da ma maganganun sa da hujjojin sa da raddin da suke ma wancan malaman masu yawa ne ga nan zan mu takaita abinda muka faɗa daidai Allah ba mu ladan shi na kuskure Allah madaukin sarki ya mana zahara sai mu tashi babu na rana ce sai mu tashi babu na 50 da na 60 da abin nan ko na 61 inda an ga karamin kin ne